barki sasanin sojoji san san san
ki sansanin yan mata
san 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 sani bariki sansanin sojoji san 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 sani bariki sansanin yan mata
san 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 sani
bariki sansanin sojoji san san sani
idan biki sansanin yan mata
san 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 sani sojoji san san san
sani gidan biki sansanin yan mata kyau na kamanni kin fi yan mata yan birni kyau ya fulani masu kyau na cikin sansani mun dai ba kamanni mu guda ɗaya ne ke ce ni sallar mu ta gane ba ki sani ki zuwa bariki sansanin sojoji sansani.
Idan biki sansanin ƴan mata
sansani. Bariki sansanin sojoji sansani. Idan biki sansanin ƴan mata.
Sojoji sansani.